sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. An kammala wunin farko a taron kolin kungiyar kasashe bakwai masu karfin demokaradiyya ta G7 a Cornwall a Ingila, inda shugabannin kasashen suka hadu da zimmar jagorantar yaki da annobar COVID-19 da kuma sake farfado da hada-hada da inganta harkoki da kuma makoma mai kyau. Taron kolin da Birtaniya ke daukar nauyi ya samu halartar shugabannin Canada da Faransa da Jamus da Italy da Japan da kuma Amurka. Wakilai daga kungiyar tarayyar Turai su ma sun halarci taron da wasu baki na musamman kamar shugabannin Australia da Afirka ta Kudu da kuma Koriya ta Kudu. Prime Minister India Narendra Modi zai shiga taron ne ta bidiyo ta yanar gizo. Yayin da yake buɗe taron shugabannin na wannan shekara, Prime Minister Boris Johnson mai masaukin baki ya ce lallai ana buƙatar wannan taron a daidai wannan lokaci. Kana ya ce mu tabbatar da ba mu sake maimaita kurakurai da muka tabka a cikin watanni 18 ko kuma fiye da haka ba. Babban jami'in diplomasiya a Amurka a Hong Kong ya ce sanya sabuwar dokar tsaron ƙasa ya sa ana fuskantar tilastawa a yankin, lamarin da ke barazana ga walwalar yankin da kuma matsayinsa na cibiyar hada-hadar ƙasa da ƙasa. A wasu zafafan kalamai da ba sabon ba da ya yi ga Reuters a wannan mako, babban ɗan diplomasiya a Amurka Hanscom Smith ya kira lamarin da ke faruwan da abin takaici, inda ya ce katsalandan Beijing na lalata harkokin diplomasiya kamar ganawa da masu fafutuka na cikin gida a wani bangare na tsauraran matakai da gwamnati ke ɗauka a kan sojojin ƙasashen waje, lamarin da ke tada hankalin jama'a a ko'ina a cikin birnin. Kalaman na Smith na nuni da tsananin damuwa game da yanda walwalar Hong Kong ke saurin dusashewa, wanda jami'an gwamnatin Joe Biden da dama suke nunawa a kan dokar da Majalisar Dokokin China ta kaka ba wa yankin shekara guda da ya wuce. Masu sukan lamiri sun ce dokar tana murƙushe 'yan adawa masu rajin demokaradiyya da ƙungiyoyin jama'a da kuma salon walwalar ƙasashen yamma. Amurka ta taimaka wa Ukraine wurin bunƙasa sha'anin tsaronta, inda ta sanar da taimakon tsaro na dala miliyan 150 kasa da mako guda kafin shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin a Geneva. A jiya Juma'a, ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta sanar da taimakon a matsayin shirin taimakon tsaro da Washington ke baiwa Ukraine. Tana mai cewa ta ci gaba da bada wannan taimakon ne saboda Kyiv ta tabbatar da wasu sauye-sauye da suka dace. Shirin taimakon zai bada horo domin taimakawa inganta kariya da kuma ƙarfi a tungar sojojin saman Ukraine. Taimakon wani bangare ne na gudunmuwar dala miliyan 275 ne ga Ukraine, wanda aka tabbatar da shi a cikin kasafin kuɗin Pentagon a shekarar kuɗi na 2021. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, ministan rigakafin COVID-19 a Birtaniya ya yi kashedi game da shirin sake buɗe harkoki a ƙasar a ƙarshen wannan wata. Yana kalaman ne dai a ranar da sabbin kamuwa da cutar ya yi sama, inda aka samu kashi 90 cikin 100 na nau'in cutar mai saurin yaɗo. Bisa tsare-tsaren COVID-19 da gwamnatin Prime Minister Boris Johnson ta gindaya, za a take duk wasu dokoki da aka kafa a kan annobar daga ranar 21 ga wannan watan Yuni. Amma a wata hira a jiya Juma'a, ministan rigakafin COVID-19 na Ingila Nazim Zahawi ya faɗa wa gidan Radio Times cewa dole ne ƙasar ta yi takatsantsan ganin yadda sabuwar nau'in cutar ke yaduwa, wacce ta samo asali daga ƙasar India. Kalaman nasu na zuwa ne yayin da gwamnati ta ce an samu sabbin kamuwa da COVID-19 8,125, adadi mafi yawa a wuni guda tun cikin watan Fabrairu. A ƙarshe, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada kiranta ga hukumomin Tanzania da su daina tilasta mayar da masu neman mafaka zuwa Mozambique, inda rayuwarsu ke cikin haɗari. Kibanin shekaru 2.5 kenan suka shuɗe da ƙungiyar 'yan ta'adda suke kaiwa fararen hula hari a garin Fama mai arzikin mai a gabar tekun Mozambique, suka kashe mutane da dama kana suka tilasta wasu 70,000 barin gidajensu. yayin da aka rage samun tashin hankalin hukumar ƴan gudun hijirar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yaki da rashin tsaro na ci gaba da fidda dubban mutane daga gidajensu. Mai magana da yawun hukumar Baba Baloge ya ce mutane na arcewa kulli yaumi suna neman mafaka ruwa a Jallo a nan Mozambique din da kuma cikin Tanzania.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kallo alheri ya kuke.
Lafiya lau ya New York.
New York na nan lafiya ne. Muna nan ba matsala, sai dai zafi.
Sai zafi. Aka ce dan kada mai wuyar gada hali, an yi zafi ku ce an yi zafi.
Haka yake.
Ka ji dan ba jiba ba kuke ta hauragiyan kukan cewa
sanyi ya ishe.
Sanyi. To me da hankalinka a New York a wannan makon?
To a New York dai babba abin da muke ko kuma abin da ya dauki hankali sosai a nan New York shine shiri da ake yi, wanda gwamnati ta ce kila farkon wata mai zuwa za a buɗe komai a New York a fara gudanar da harkoki saboda an samu nasara mutum kusan kashi 60 cikin 100 na mutanen New York an musu allurar rigakafi.
Rigakafi
shi yasa da akwai alamar ranar 1 da watan Yuli wato July kenan. Yana yiwuwa a buɗe komai a biyar wannan shi ne babban
labari. Kana cewa mazo cin kasuwa ke nan.
A kuma ba sa ranke da ne.
Mazo bindi ke nan. Garin da baya bacci.
Haba.
Aka ce garin da baya bacci.
Awa 24.
Yanzu corona ta nace corona ta sa ku bacci ko kuma duk da corona dai da dai sauki.
Ina sai dai zaka samu ya danyi slow cikin dare wato an dan samu wani dan rauni kadan a cikin dare amma dai
raguwa hada amma ba haka ba dai
ba ne babu ba
ba a bacci
yadda girgi ya saba tafiya awa 24 nan baya tashi to haka ake ciki to sai dai saboda wannan harkar corona cikin dare yana jinkiri kwarai
to Allah sa har yanzu muna addu'a muna godiya ga Allah Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan bala'i ga bayan wannan bala'i
amin 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 amin
to bari mu shiga zangon gaishe gaishen mu kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babin baba da yau aure guda ɗaya muke da shirak
masha Allah
da mu bude wannan babi da taya murna ga iyalan Alhaji gidan Alhaji Baro da na gidan Babal Wa'iz
domin auren su
Rafiq Taufik Rafiq Taufik Babal Wa'iz wannan suna na goma wannan suna na yare ne ko dai suna ne dai
sunan musulunci ne ba na yare bane
ko
suna ce Abdurrafiq da Muhammad Taufik
eh haka ashe an yayyake su ne
ai
to ashe Abdurrafiq ne to da Rafiq da Rafiq Taufik Babal Wa'iz da amaryarsa Mansura waɗanda za a ɗaura wa auren gobe Lahadi idan Allah ya kai mu iyayen ango su ne Hajiya Munira da Hajiya Kubura Alhaji Barau da ke Hamburg a ƙasar Jamus da kuma iyalan Usmaniya gabaki ɗaya suna musu fata alheri.
Na birnin kuma
muna musu fata alheri. Mutuka raba.
Haka. To sai kuma mika ta'aziyya zuwa ga sarkin wangarawan kuma sai Alhaji Ahmadu Ibrahim na rasuwan dan uwansa kuma malaminsa kenan Sheikh Alhaji Abdulhamid Fofana Saifullahi sarkin musulmi a garin Wanci wato mahaifin Alhaji Alhassan Bene tsohon chairman na Hajj Board kenan. Bayan haka kuma muna mika ta'aziyya zuwa ga sarkin yarbawan Kumasi Alhaji Ahmad Rufai Aliyu Alawo na rasuwar wansa Alhaji Abdulrazak Alawa wanda shi kuma za yi addu'arsa da safin nan karfe 10 a Jubilee Park a Kumasi. To dukkanin su Allah ya kansu ya ƙara wa iyali hakuri ya kyautata da mu zuwa.
Amin kuma amin. Mutuwa na zafi.
Mr. Lato, Minnie, Nathalie, Tundama, I aina adana likafani na matata ita zata min wankan dawa sai min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar mazo za a yi sallan gawa gabani sallan liman ya kambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in sai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai ta safu ka fada da ka fada bayan amin sallah sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna Toyota ciki za a sani ana laida ilalla iyali na mototi na gidaje na arziki na duka na barin da gari shen likafani ba ta kalbi an kai makabira za a sani kabari makabira za a sani kabari yam a ajeni bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana fadi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya wake ya saura ni da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabbuka na dace sai in ce mai rabbi allah in ban dace ba in ce mai wasofnika
to daga kasar Ghana kuma bari mu shiga mota sai jamhuriyar Niger
ba za mu shiga jirgi ba saboda yadda hanyoyi suka zaba
a ai yanzu
ka sake ba faka hanyoyi
to bari mu shige jirgin mu nufi jamhuriyar Niger inda za mu fara mika gaisuwar fata alheri ta abare huce zuwa ga Hajiya Adama Mai Goro hana mai kuɗi ibada bashi a unguwar birni da Bagaran sai kuma gaisuwar abare huce zuwa ga Ibrahim Loga da Halimatu Trablis waɗanda suka aurar da ƴarsu Fauziya Ibrahim Loga da angonta Muhammadu to Allah ya sa an yi wannan aure a dace
amin sun
Allah kuma ya sa dukan waɗanda suka halarci wannan aure sun isa gida lafiya muna mika gaisuwa a bare huce zuwa ga Bala Doga da Iliya Burunjin kauye a Mara'i sai kuma gaisuwa ga Hajiya Hawwa da mijinta Malam Ibrahim iyayen Rebecca Hamza a garin Kirya Mara'i Allah sa Kirya na hakan daidai ne na gobe
amin to ji ma bari mu mika gaisuwar bari ya huce har yanzu dai a jamhuriyar Niger din gaisuwar bari ya huce zuwa ga Alhaji Babu Naira mai atamfa da Mustafa Garba kai wai Babu Naira fa Allah ya kawo naira din.
Eh to.
Mai atamfa kenan da kuma Mustafa Garba. To sai kuma kotso mai atamfa da Tasi'u Tega mai takalmi. Dukkanin su a kasuwar Dole da Bagaram. Sai kuma Hajiya Fatuma da Salamatu matan Babu Naira. Alheri in kin bani dama in fada tarayyar Najeriya.
To shikenan. Bismillah.
Yawa. To bari mu mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Pastor Yaro Martins. Da Mrs. Lydia Johnson da Reverend Mailumo Dallaji sai kuma Reverend Dong John da Pastor Paul Gidado da Mr. Stephen Bahago sai kuma Mr. Samuel Hari da Mr. Lawrence Zongo da Mrs. Ruth Ashin da kuma Pastor Bob Manuel da kuma Pastor Stephen Ago wannan muna mika muku gaisuwa ta musamman na abin ya huce
to gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Tafin Digata da abokan aikinsa Reverend Emmanuel Bot da Reverend Matthias Polycarp da Reverend Gabriel Adilson da Reverend Hosea Nansen sai Mrs. Faith Dawat da Miss Cindy Jones da Mr. Ibrahim Bitus da Mr. Alfred Micheliza da Dr. Emeka Iwenu Ikwenu da fatar an tashi lafiya Allah ya sa na faɗi sunan
Emeka Ikwenu
to Emeka
Ikwenu kisa akwai jinjunan da ake Igbo Ikwenu
awa shi ne nake ce Ikwenu shi ne Ikwenu dan kuwa
haka da ni abinda Alfonso ya bada gyara an akwai wada
Alfonso Igwe na mu ya bada gyara
haka
to da fatar an tashi lafiya
sai kuma Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water a birnin Kumasi da Alhaji Aminu Mahmud Abbas da Alhaji Basit Nuhu Abbas sai kuma Alhaji Aminu da aka fi sani da Aminu Boya muna mika muku gaisuwar abar ya huce a birnin Kumasi.
Magana suka ce komai kirki ka baka gama kasuwa da gaisuwa su bini da haka bari mu ja burki na mu karanta labari da muke da shi yau
to
in wannan labarin ma har yau har wa yau ma Hadiza Isa wadace ta aiko mana Hadiza kuma kowa ya san bafulata nace ta bini da haka ba mu kai bafulata sai mu tsaye Hadiza
haka dan ne
ita ta kasa haka dan ne take jin kafa yan wata fulani wai Hadiza ce ta aiko da wani labari ta ce wai wani bafulata ne ne fatan yashi ta dakushe
to
sabili da haka sai dauki fatanya ya kai ba abokin shi bafulata ne shi kuma makere mai sunanka
shikenan fatanya
ta taso bafulata ne mai fatanya ya kai ba abokin shi bafulata ne makere yace a wasa mishi fatanya to shikenan sai bakeri bayan ya gaba ko da fatanya dan ta kodi sosai
to
bafulata ne ya dawo ya karba bayan ya sallama suka gaisa sai shi bakeri ya mika fatanya abokin shi bafulata ne
manomi
da ya kawo fita a wasa mishi fatanya har bayan ya yi nisa kenan sai ya kira Jauro ya kira abokin shi ya ce kaji ka dawo nan sai ya ce mishi to idan ka karɓi fatanyar nan in za ka tafi kada ka ɗora fatanyar nan a kafaɗarka kai ka ɗora ta kasa a kafaɗa ake saka fatanya
haka yake
ko gari haka in za a gona
nan ake rataya
a kafaɗa ake yawon nan ake ajiyar ta me takwaranka yace mashi ka dora ga a kafada ka wanda saboda idan ka dora ka in ka dora ta a kafada ƴaƴan mu za su mutu yawwa kai ko mu fulata ne da bugunta kana barin gidan makeri dan bugunta sai ka ce ka bi duk kutaru ku mutu sai da ki watan ya dora a kafa da shi a shi bai sani ba ana cire ta daga wuta ne ya iso gidan sabini da aka wanda yana so ya mishi kashedi ne cewon kakka dora
eh amma ya masa kashedi a kaikaice
yawa ya mishi kashedi a kaikaice nan shi yana neman ya mishi mugunta ya ce ku taru duk ku mutu duk ƴaƴan ku mutu ya dora a kafada yana dorawa a kafada jin zafi
ya ji kuna
ya ji kuna ya kone shi ba zai dauki ya daga kota
kotar fatanya din
ya daga kota ta fatanya ya wurga da ita yana zagi Hadiza kike cewa wai a tabbai masu sauraro wai da shi wannan bafin latinin da ya kawo gyaran fatanya da shi wanda ya gyara wa ne fi mugunta wanda wanda ya ce muna ruku mutu da wanda ya kyale ce ya dora ya kode wa ne da ya
yi mugunta ba ya jarraba shi ne ya ga irin kirke shi saboda wanda ya baka abinci
wai da wane ne fi mugunta kuma wane ne fi wuta a
cikin jiya kin ga na kasa hakuri har na fito ni ma na ba da ra'ayi na akai
to za mu dora shi mu je kai mako kana da magoya baya za mu dora shi a shafin da sada zumunta Facebook mako mai zuwa ma karanta muhawaran da za a yi a kan wannan da ga malama Sidi na daga mana hannu Sabini da aka tilis mu jabirki ne yanzu a madadin
baba ya koma keri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.